sakamakon zaben da ya nuna cewa jam'iyyar APC ta doke jam'iyyar PDP mai mulki a gwamnatin tarayya da kuru 795,460 a yayin da jam'iyyar PDP ke da kuru 632,327. To ko ƴaƴan jam'iyyar ta APC suka ji da wannan sakamako na zabe, Senator Tokunbo Afiko Yubi na jam'iyyar APC ya ce
as part of the earlier challenges we had in election day.
Zabe yayi kyau duk da cewar akwai matsaloli nan da can da aka fuskanta a mazabu daban-daban na birnin na Lagos. To sai dai jam'iyyar PDP a ta bakin Honorable Wahab ya ce suna da ja da wannan sakamako da aka bayar.
Especially concerning the failure of the card fee there. Don't you think this may have affected the results we desired?
Yace akwai hadin baki tsakanin hukumar INEC da wata jam'iyya domin a yi mana magudi. Da farko dai na'urar zabe baya aiki a wasu mazabu irin su Ikeja. Duk wa'annan matsaloli ne da ya kamata a ce an duba. Yanzu dai wannan sakamako da hukumar zabe ta INEC ta fitar a nan Lagos ya kawo adadin jihohin kudu maso yammacin Najeriya guda 6 kenan da aka fitar. Kuma daga cikin wa'annan jihohi 6 Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya lashe su daga garin Rinjaye. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.